yake bayani wa manema labarai dangane da kama jami'an Alhaji Ali Kwara ya ce yawancin inda ƴan ta'addan ke samun albaru sai kan fito ne daga hannuwan jami'an tsaro bata gari. Daga bisani wasu daga cikin jami'an tsaron farin kayan da aka kama wato civil defense sun yi bayanin yadda suke samun albarusan da kuma yadda suke sai da su. Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.